ba babban abin farin ciki waje na a ce na dade ina neman littafi a ce masallan nayi tafiya wata kasa in je wani maktaba bookshop ko abin nan in ga ga littafin ya samu to irin wannan sai in ji jiki na hawani irin abin nan yake kamar ya kamar an sa masa wani current na lantarki jiki na gaba daya kama makyarkata saboda munna da samun wannan na Abdullahi Uwesu Muhammad Abba shine a kuma an haife ni a nan garin a nan gidan ma na yi cewa a nan gidan wajen hijira ta 1373 ko 1954 sai na fara da karatun Qur'ani da farko har ya zamo amma kafin a ce na gama karatun Qur'anin sai na fara karatun littattafai shi yasa sai zamo na hada da karatun Qur'anin da karatun littattafai dan akwai sanna ma saboda kokarin cewa ya zamo an dukufa ga karatun littattafan ya zamo Qur'anin da sauri aka ringa idan sai da ta kai a kullun sai na rubuta nisfi kuma gobe in wanke in sake rubuta wani nisfin shi yasa kusan duk sati sai na yi izifi 2.5 to bayan kuma sai na shiga karatun littattafai daban-daban ba na mantawa asalin fara karatun littattafan nawa akwai sanda zan fita daidai can din can wasu suka zo kamar irin wanda kungiyoyi na taimakawa ne ke turo su suna rarraba littattafai wasu littattafan ma ba sababbi bane dai haka to suka bani suka tare ni a can suka bani ahlali da hayatul islam wanda wa'annan littattafan su ne na fara a gaban mahaifina ilimin nahu ya fi ɗauke min hankali fiye da kowane ilimi ko na fi sabo da shi ɗaya daga cikin dalilai shi ne cewa shi nahu a duk abin da kake karantawa ma yana za ka yi tadbiƙinsa duk abin da kake karantawa za ka yi tadbiƙinsa ba ni misali in ka ɗau fiqhu fiqhu sai abin da ya shafi wannan in ka karanta sallah a fiqhu sai sallar ta zo sannan in ka karanta zakka sai maganar zakkar ta zo amma shi nahu duk abin da za ka karanta na larabci za a ce akwai bukata to kuma sannan sai Allah ya bani wata himma a wajen karatun nahu wanda sai in iya cewa ka babban san wanda a ƙasar nan ya tashi da irin wannan himmar ba misali in aka kawo shahidi daga Qur'ani to wannan yakan sa in dawo in bi Qur'anin gaba daya ko akwai irin wannan shahidin akwai ayat da ta zo da wannan irin wannan abin ko kuma aka kawo a wani baiti na larabawa to kokari nake in gano kasidar in himma a wajen haddace ta abin da ya kawo misali kamar ilimin tafsiri akwai wanda suke littafai da yawa akan ilimin tafsiri da sauransu suke fada cewa a hayyau ana bukatar tafsiri a sake fassara Qur'ani yanda ya dace da rayuwa ta dan adam ayo to wannan irin maganganun su sun shige ni kwarai kwarai da dadewa akwai at-tafsir wal mufassirun na wani malami na Misra az-Zahabi wanda na karanta wanda wannan ya kara kaimi wajen tsaya in karanta tafsiri sosai sosai sannan misali kamar a fiqhu wani abu daya da wala Allah ban fada ba shine tunda na taso ina da sha'awar in ga yanda a zamanance ake karanta ilman da ake karantawa a makarantu na soro to wannan yasa na kula da wannan bangaren shi yasa cikin abinda ya kara kawo na san fiqhu nakan so in karanta irin muqarrarat salabas na wasu kasashe ma ko wasu jami'o'i na musulunci na akwai sanda ma dan in kara fahimtar abin sai da na dawo ne wa kaina wani tsari cewa ai masalan yanzu idan nace zan dau wani muqarrar na fiqhu da ake karantawa a jami'a Azhar to ai ba wannan kawai fiqhun suke ba wani ilmai suke a baya kan su zo wannan matakin wanda wannan yasa dole ne gogayya da wasu ilman sai da na dawo na koyi ya suke tun a primary din su ya suke har a secondary din su har su kai ga wannan matsayi yasa akwai sanda zan iya cewa ina nan amma na san uslubi ko muqarrarat na jami'o'in Sudan na san wanda yake a jami'o'in Misra na san wanda yake misali a jami'o'in Syria shi kuma ilimin hadisi daman nan ana koyar da hadisi to amma ni abin da ya kara min kaimi a hadisi a sannan akwai Tirmidhi wanda yanzu nan ma ko an jima kai za a yi shi wanda akwai wani malami a Misra Ahmad Muhammad Shakir wanda sannan ana dauka ɗaya da daga cikin gaggan malaman hadisi na duniya ma wanda ya masa sharhi a farkon sharhin ya fito da wasu matsaloli wannan littafi nasa wato ya yi min kaimi kwarai a wajen ilimin hadisi dan sai da ya zama kusan duk abin da ya faɗa ya dawo kaina duk abin da ya faɗa a wannan sai da ya zama haka nan akwai sharhin da ya wa alfiyatul hadis ta Suyuti shi ma wannan sharhin sai da ya zama kusan na haddace shi karatutukan da ake kwarjini da dai suke amma ba wai wasu karatutuka can ake ba saboda gaskiyar lamari yanda tafi da makarantun mu yake yana bukatar gyara in ana so karatun ya kara inganta saboda abin da yake akwai rayuwa ta kara fadada mutane sun kara yawa to kuma mu ɗaya daga cikin laifukan wani wakacin sai a ce abu yanda yake jiya dole haka za a tafi da shi a yau duk da cewa a yau din an gamu da wasu matsaloli wanda suke bukatar dole sai an sauya gaskiya wani wakacin karatutukan da ake na gaba daya kamar yanzu wanda kuka zo kuka samu sun fi dadin tafiyarwa saboda daman iyakantattun wakutane gare su za a zauna misali wannan 8 zuwa 9 an tashi kaga abu ya fi sauki kenan amma ka ce mutane su zo kai ka zo kai littafin ka kai ka zo kai littafin ka kai ka zo kai littafin ka sai a wayi gari ka gama gajiya da zaman ga wasu abu ba da yawa a gaban ka baka samu ka tashi ka je kai ba wanda kuma suke wajibai wanda akwai wata ka'ida ko wani law economics law of diminishing return cewa kasa in ana noma ta aka kai wani matsayi sai ya zama amfanin da ake da farko amfanin zai kara zai fara habaka amma an kai wani matsayi sai ya zama ya rugu to wanda wannan ka'idar tabbatacciya ce hatta a ilmin nafsi psychology ko wajen koyarwa malami yanzu ya fara koyarwa da farko to zai je yana jin nishadi har ya kai wani matsayi na karfin nishadin amma bayan nan in ba an tsaya da koyarwa ba sai kuma ya dawo mahsulin ko intajin nasa yana raguwa saboda jiki da kwakwalwa kowanne suna aiki sai ya zo gaba ɗaya ma ya kai matsayin baya iya wani kataɓi sosai yanda ya dace ya yi saboda gajiya bai dace a ce malami yana koyarwa ya fiye da awa uku bai huta ba to amma ƙa'ida sai a ce ana neman kai awa 6 ko awa 7 wanda dole in ka fara awa 1 awa 2 kana jin nishadi akan koyarwa to amma awa 3 awa 4 to ka fara jin jiki ko kwakwalwar kanta ta fara bukatar a ce ta huta don wannan suna dan dusashe yanda ake so a koyar ko yanda ake so a fahimta saboda abin yayi yawa kuma ga wasu lamura na rayuwa dole a kula da su dole a kula da iyali jama'a wanda suke gida da ya'ya da suke wasu gidaje da sauransu to ina da iyali ina da mata biyu ina da ya'ya ba yanzu dai wanda suke nan da rai guda 7 ne haka nan ina jin jikokin sun kai kamar 15 haka to babban buri na in samu in zauna in karatu saboda har yau abin da nake so in karanta gaskiya jama'a ba sa bari in karanta ban taba himma akan ilimi dan in zamo wani abu ba dangane da duniya a babban manufata a ce kawai na san ilimi to amma yanzu yanda larurin rayuwa suke sai zamo wani littafin ma da kafi shekara kana tunanin ka dauko ka duba amma rayuwa bata baka dama ka dauko ka duba ba saboda akwai wata matsala da kake so ka kara kwarewa akai ko ka kara fahimtarta rayuwa zamo ta hadaka to babban buri na ina ma a ce ni irin wayannan laruratu za su hau a ce ana samun damar ai karatu ba a karantar ba babban abin da ya faranta min rai ba irin a ce ina karatu in ga wani ya faɗi wani malami wanda an yarda malami ne ya faɗi wata magana in ga ina da wani tunani a kai in ga na fito da tunanin nawa sannan daga baya ina cikin karatu in ga wani malami ma tunda shi ma ya yi irin wannan hangen da na yi to irin wannan ya fi faranta min rai fiye da komai saboda ya nuna kenan ashe tafiyata a kan daidai take tun daga wasu manya tun kafin ma in tsinkayo haka su ma sun tsinkayo ba babban abin farin ciki waje za a ce na daɗe ina neman littafi a ce misalin na yi tafiya wata ƙasa in je wani maktaba bookshop ko abin nan in ga ga littafin ya samu to irin wannan sai in ji jiki na har wani irin abin nan yake kamar an sa masa wani karantina lantarki jiki na gaba ɗaya kama makyarkyata saboda munna da samun wannan din. To ai irin wannan da dama, musamman mahaifiyata, musamman kuma akwai yata da ta mutu wajen haihuwa, to shi ma wannan da aka bar labarin ba ma na kasar, aka bar labarin mutuwar ta, to na shiga wata imuwa ba kadan ba. Gaskiya manyan kasashen da na fi son in je ba irin kamar su Murtaniya, saboda me, akwai wasu littattafai da yawa da malaman kasar suka yi da har yau ba a buga ba, ko bugu ne aka yi kamar dan yan kasar, to ina son a ce na je nan in samu irin waɗannan littattafan, kamar Murtaniya, kamar Morocco, a ce na je yanda zan samu in zauna kamar wata biyu ko wata uku, yanda zan kewaya in binciko abin da zan binciko a wajen.